Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 24 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To a yau jama'a, hukumar lafiya ta kasar China ta faɗi cewa an tabbatar mutane 830 sun kamu da cutar coronavirus a faɗin kasar, yayin da akalla mutane 25 suka mutu. A Amurka kuma, a yau jama'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a majalisar dattawan kasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba ƙasar Myanmar umarnin ta ɗauki duk matakan da suka dace don hana aukuwar duk wani harin kisan ƙare dangi akan musulman Rohingya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wani rahoto ya nuna cewa jamhuriyar Nijar ta samu koma baya a yaƙi da cin hanci da rashawa. To ko menene dalili?
Yanzu ka gani baka zuwa wurin ma'aikata ka samu abin da kake nema in baka san wani ba, ko likita, ko lakon, ko bari, ko wani abu.
To ita ma Najeriya rahoton ya nuna ta fuskanci koma baya a yaƙi da cin hanci da rashawa a shekarar 2019. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan za mu shigo da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, sai kuma rayuwa da kuma da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau jama'a, hukumar lafiya ta kasar China ta faɗi cewa an tabbatar mutane 830 sun kamu da cutar coronavirus a faɗin kasar, yayin da akalla mutane 25 suka mutu. A yau jama'a, gwamnatin kasar ta keɓe ƙarin wasu birane, wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya, don daƙile yaduwar cutar ta coronavirus wadda ta bazu zuwa wasu ƙasashen yanzu haka. Aƙalla birane 10 da kusan mutane miliyan 33 aka keɓe a garuruwan Wuhan da Chibi da sauransu, duk a lardin Hubei da ke tsakiyar China. Wannan na zuwa ne a ranar jajibirin sabuwar shekarar gargajiyar ƙasar, lokacin da miliyoyin 'yan China ke tafiye-tafiye. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa ɓarkewar cutar coronavirus a China na zaman wata babbar barazana ga ƙasashen duniya, sai dai bata ayyana barazanar a matsayin yanayin da ke buƙatar matattakin gaggawa ba a fannin lafiyar al'ummar duniya. Darakta janar ɗin hukumar ta WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce a kauda batun wasa, wannan wani abu ne mai nauyi, yanayin da ke buƙatar matakin gaggawa a China, amma bai kai ga zama yanayin gaggawa ba ta fannin lafiyar al'ummar duniya, ta yi wuya zama. A Amurka, yau jama'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a majalisar dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a majalisar dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatocin ba a kan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace, wato tsige Trump daga mukaminsa. Shugaban kwamitin neman tsige Trump a majalisar wakilan ƙasar, Gerald Nadler, ya kira kamar kalaman da Trump ya yi da ke cewa ba za a iya tsige shi ba saboda ya zarta ƙa'idar ikon kujerarsa a matsayin mummunan shashanci.
The Constitution is not a suicide pact. It does not leave us stuck with presidents who abuse their power in unforeseen ways.
Nadler ya ce kundin tsarin mulkin Amurka ba wata yarjejeniyar ku zo mu mutu tare ba ce. Kundin bai yarda mu ci gaba da kasancewa da shugabannin da ke saba ka'idar aikinsa ba ta hanyoyi da yawa da suke barazana ga tsaro da kuma demokradiyyar ƙasarmu. Kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba ƙasar Myanmar umarnin ta ɗauki duk matakan da za ta iya ɗauka da kuma suka dace don hana aukuwar duk wani harin kisan ƙare dangi akan musulman Rohingya, ƙabilar da akan dole suka guje wa matsugunansu a daidai lokacin da aka kai wani farmakin soja a shekarar 2017. Wannan matakin da kotun ta dauka a jiya Alhamis na zaman mai da martani akan karar da kasar Gambia ta shigar akan Myanmar a watan Nuwamban bara a madadin kungiyar hadin gwiwar kasashen musulmai guda 57 da ta zargi kasar Myanmar da saba kudirin kare aukuwar kisan kare dangi na shekarar 1948. Yan Rohingya fiye da 700,000 ne suka tsere daga kasashensu zuwa Bangladesh a watan Agustan shekarar ta 2017 don gujewa farmakin da sojojin Myanmar suka kai masu a matsayin mai da martanin wasu hare-hare da yan Rohingya suka kai akan wasu ofisoshin jami'an tsaro a arewa maso yammacin jihar Rakhine.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, wani rahoto da babbar kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya, wato Transparency International, ta fitar ya saka jamhuriyar Nijar a sahun ƙasashe da suka fuskanci koma baya a yaƙi da cin hanci a shekarar da ta gabata. Idan aka kwatanta da matsayin ƙasa a rahoton shekarar 2018, lamarin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Halsiya ke dangantawa da matsalar tsaron da ta addabi yankin Sahel. Sai dai wasu na ganin rashin hukunta masu laifi shine musabbabin halin da ake ciki. Daga yamai ga rahoton da Sula Mumud Barma ya aiko mana.
Rahoton wanda ya shafi kasashe 180 na nunin a wannan karan ma kasashen Denmark da Finland da New Zealand ne suka fi kowa samun nasarori a duniya wajen yaƙi da cin hanci. Sabanin yadda abin yake a kasashen Afirka irin su Jamhuriyar Niger, kasar da kungiyar Transparency International tace ta ja baya a wannan yaƙi a shekarar 2019. Kamar yadda shugaban reshen wannan kungiya Mamman Wada ke min karin bayani.
A bara Niger tana ta 114 ta samu maki 34, bana tana ta 120 ta samu maki 32. Me yasa wannan abu ya ja da baya? Yanzu ka gani baka zuwa wurin ma'aikata ka samu abin da kake nema in baka san wani ba, ko likita, ko lakwal, ko bariki, ko wani abu. Al'ali dokokin kasa sun ce ƴan kasa da dai suke in mutum ya zo a karbe shi, in mutum ya zo zai samu aiki na dan kasa.
A cewar shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya Salisu Ubandoma, rashin kayan aiki na daga cikin dalilan da ke haifar da tarnaƙi ga sha'anin yaƙi da cin hanci a nan Niger. Matsalar da ya ce ba za ta rasa nasaba da matsalar tsaron da ƙasar ke fama da ita ba.
Wannan cin hanci da rashawa da ya kamari shi ma wani babban yaƙi ne. Kenan ya kamata daidai ruwa daidai tsaki a adiba a gani, ya kamata a kula da wannan aiki na cin hanci da rashawa, saboda mu ma mukan samu mu tado kai yanda wasu kasashe ke ba da hanzari, muna son mu ma a ce Niger ta ba da hanzari dangance da wannan abu. To amma yalla saboda ya kan gada ake yi ya dan rage hanzari kadan bisa ga tallafi da ake baiwa ma'aikatan da kamar namu don a kara musu karfin gwiwa don su yi aiki yanda ya kamata.
To sai dai reshen Transparency International na ganin muddin aka ci gaba da rufe ido akan masu hannu a sha'anin cin hanci, akwai wuya a yi nasara a yakin da hukumomi ke cewa sun kaddamar da wannan haramtacciyar ɗabi'a.
Bisa hanya ta kukuwar cin hanci da rashawa, bisa sa wasu kungiyoyi, wasu majalisu Niger ta yi su, don saboda akwai Alshia, akwai Linibert, akwai duka ma'aikata da wanda ya kamata ya aiki da kukuwar cin hanci da rashawa an sanya ta, kuma dokoki ana kara musu kari. Amma in ba aiki da dokoki ba a hukunci bisa cin hanci da rashawa, cin hanci da rashawa din karuwa zai bunƙasa zai wato di mamaye duk ƙasa duk ko'ina a cikin rayuwar ɗan adam a nan cikin ƙasar Niger. Ina ji kuma shi ne ya horo.
Na nemi jin matsayin gwamnatin Niger akan wannan batu. Sai dai aka sanar da ni cewa ministan shari'a Umaru Ahmadu na halartar taron majalisar ministoci a fadar shugaban ƙasa. Idan ya koma ofis za a waiwaye ni, kuma har zuwa lokacin aika wannan rahoto ba wanda ya ce da ni kala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Masu sauraronmu, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran.
Hukumomi a Amurka sun ce an sami wata gagarumar fashewa a wani gini da ke birnin Houston a jihar Texas da safiyar yau Juma'a. An sami rahotannin fashewar tagogi da kuma rushewar wasu gine-gine bayan fashewar. Nan take dai ba a gano musabbabin wannan fashewar ba. Wani alƙalin kotun gwamnatin tarayya ya yanke wa wani mutum hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekaru 19 saboda rawar da ya taka a wasu hare-hare da aka kai akan wasu gine-gine a Amurka da ke birnin Benghazi a shekarar 2012 da suka yi sanadiyar kisan Amurkawa hudu ciki har da jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens. Wani gungun masu taimakawa alƙali shari'a ne suka tabbatar da laifin Mustafa Al-Imam a shekarar da ta gabata. Hukuncin da aka yanke wa Imam zai isar da saƙo mai ƙarfi ga duk masu yunƙurin aikata irin waɗannan munanan laifukan, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. Shi ma wani lauyan Amurka, Jesse Liu, ya ce hukuncin na Imam wani abu ne da ke nuna cewa kare rayukan Amurkawa da ke cikin ƙasar ko ma wajenta, farar hula ko kuma sauran jami'ai shi ne babban muradinmu.
Tuma dalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10 na safe da minti 11. To yayin da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya wato Transparency International ta fitar da wani rahoto na jerin kasashe da suke fama da cin hanci, rahoton ya nuna cewa Najeriya ma ta samu koma baya inda take a matsayi na 146 daga cikin kasashe 180. Dangane da wannan batu na tuntubi Awal Musa Rafsanjani, babban jami'in kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya wato Transparency International a Najeriya, kuma babban darakta a kungiyar CSLAC, wanda ya fara yi min ƙarin bayani akan rahoton da suka fitar.
So, wannan rahoto da muka fitar da shi ya nuna cewa Najeriya cin hanci da rashawa ina nan ina daɗa wato kawo matsala, saboda a irin kasashen da aka auna Najeriya har yanzu ba a samu cikakken ci gaban da ake bukata ba na yaƙi da cin hanci da rashawa. Illa ma Najeriya a wannan lokacin ma ta daɗa yin baya ga wato sakamakon da yake an same shi na shekarar da ta wuce. Saboda haka a Afirka ya ce ma Najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen da cin hanci da rashawa ya yi tsauri a duniya. Haka ma saboda haka akwai matsala a cikin wato tafi da yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya, saboda akwai shawarwari da dama da aka babbawa Najeriya, gwamnatin Najeriya, yadda za ta gyara yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma ta yi buri ba ta ɗauki wannan shawarwarin ba, shi yasa har ake daɗa samun sakaci, ake daɗa samun matsaloli na cin hanci da rashawa. Ɗaya daga cikin dalilan da ita ake ci gaba da samun matsala wajen yaƙi da cin hanci da rashawa shine dokoki, kin bin dokoki.
Yawa, dama ina son tambaye ka to ko wani irin dalilai ne yasa ake ƙara samun ta'azzara ko kuma yawaitar cin hanci da rashawa a Najeriya?
To sai daga cikin dalilai shine wato kin bin dokoki ko kuma umarni da dokokin da kotu ta bayar a Najeriya. Sai kenan, sai annan naji zaka ga yawanci dokokin Najeriya kawai talaka ake tilasawa, amma waɗanda suke da hali ko kuma waɗanda suke kusa da jam'iyyar da take mulki zaka ga cewa su ba a taɓa su duk irin laifin da suke, zaka ga cewa in dai har suna goyon bayan gwamnati mai ci, suna bayan shugaban ƙasa, zaka ga cewa ba a yi musu wani abu a kai. To ba tunda za a yi, in dai har za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa irin wannan al'amari ya faru. Na biyu, kamar yadda aka sani, wato ƙungiyoyi yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da haƙƙin bil'adama da 'yan jaridu an ci gaba da ƙudura musu a Najeriya, ana tilasta musu ko kuma ana yi musu azaba, wasu ma ana ɗaɗɗaure su. Akwai 'yan jaridun da dama da suka ci wannan cin hanci da rashawa suna nan har yanzu, suna nan a gidan yari saboda kawai sun taimaka, sun tona asirin waɗanda ke kwashe kuɗaɗen ƙasa. To ba tunda za a yi in aka ci gaba da ƙudurawa 'yan jarida da ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da yaƙi da cin hanci da rashawa, ba tunda za a yi sakamakon wannan ranki ya gyaru. Kamar yadda aka sani a kotu ma, ni da muzu mun ga yadda aka tafi ƙarfi a yi amfani da ƙarfin to a cikin mutuncin wanda ake zargin cewa ya yi laifi a cikin kotu, wanda bai taɓa faruwa ba a Najeriya sai a wannan lokaci. Abu na uku kuma shi ne za ka ga cewa wato cin hanci da rashawa ya yi kanka a cikin wato jam'iyyu jam'iyya ta siyasa a Najeriya ta zama mataki ta neman kwato ko kuma karɓar mulki, don sun karɓi mulkin nan su zo su amfani da wannan damar da suke da shi su rinda sace-sace suna ɓoye kudurori da dukiyar ƙasa.
Awal Musa Rafsanjani kenan babban daraktan ƙungiyar CISLAC a Najeriya. Har yanzu muna a Najeriya inda rundunar sojan saman ƙasar ta kafa tarihi a karo na biyu da take gyara manyan jiragen yakinta a cikin gida ba tare da ta kai su ƙasashen waje ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
In the history of the Air Force that we are doing periodic depot maintenance on the Alpha Jet locally in Nigeria.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ke jawabi inda ke cewa a karo na biyu cikin tarihin rundunar sun gyara jiragen yakin su samfurin Alpha Jet a Najeriya, sannan an kuma samu nasarar gyara wani jirgin samfurin 452 waɗanda dukkanin su za a kai su filayen daga don samar da tsaron da ake buƙata.
In the past we used to test these engines on the air.
Air Marshal Sadiq Abubakar yace a baya ana gwajin injinan jiragen yakin ne a jikin jiragen, abinda ke janyo ake lalata wasu na'urorin daga bisani, amma yanzu an sami wata na'ura mai gani har hanji da za ta ke nuna ingancin duk wani gyaran da aka yi kafin a makalabin da aka gyara din a jikin jirgin. Babban Hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya wanda ke jawabi ga dakarun mayakan sama na rundunar ta 407 na masu kai farmaki daga sama yace za su ci gaba da tunkarar duk wani kalubalen tsaro, musamman 'yan ta'addan Boko Haram, 'yan bindiga daɗi da ma masu garkuwa da mutane. A cewar masanin tsaro Air Commodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, wannan hoɓɓasa na rundunar zai kala mata nagartar aiki.
Ta taimaka kwarai da gaske a duk yayin da waɗannan abubuwa aka samu matsala a cikin gida ne, lokaci guda za a je a gyara a kayayyakin yaki koma da su a wurin daga da sauransu, zai taimaka kwarai da gaske. Kuma in ka duba hatta lokacin da za a ɗauka a ɗauki waɗannan abubuwa a fitar da su waje, sannan a je a gyara a dawo da su yanzu a cikin gida za mu yi, saboda haka kuma wannan zai rage kuɗaɗen da ake fitar da su a waje a je a yi waɗannan ayyuka. Sannan kuma mutanen mu za su samu training, za su samu kwarewa, wannan abu ne mai kyau wanda yake su ma sauran rundunoni na ƙasa da na ruwa ikoyi da abin da shi wannan shugaba mai adalci da Sadiq yake yi.
Shi ma masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu na mai cewar wannan hoɓɓasa fa na da fa'idoji da dama.
Ai ba ƙaramin alfanu yake da shi ba, duk ƙasar da za ta ci gaba dama takan fara ne da cin gashin kanta, kuma a cin gashin kai yana faruwa ne daga ilimi. To a harkan forex, wato kudaden da ake amfani da su banda ma ita kudin da aka daina canzawa domin su fita ƙasan, to kaga alfanun yana da hawa-hawa. To shi technology transfer, duk sanda aka fara samun ana irin waɗannan abubuwa, to za ka iske cewa ƙasa tana daɗa faɗaɗa kenan da iliminta, sannan kuma da cin gashin kanta.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, babu ni sai Allah, ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji. Kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farinku.
Madalla gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da aka shiga yini na hudu da fara muhawarar share fagen shirin tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattawan Amurka, wani batu da ke ci gaba da janyo kace na ce shi ne batun gayyatar shaidu su bayyana gaban majalisar domin ba da bahasi, batun da har yanzu ba tantance za a amince ko akasin haka ba. Abinda shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Tun gabanin su gabatar da tuhume-tuhumen da suke yi kan shugaba Donald Trump a gaban majalisar dattawa, 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai suke inkarin cewa suna da sabbin bayanai waɗanda za su iya kafa hujjojin da za su nuna cewa Lallai shugaba Trump ya tafka kurakuran da suka kamata dauki matakin tsige shi a majalisar dattawan. Baya ga wannan inkari da suke yi, suna kuma nuna bukatar a kira shaidu su ba da bahasi yayin sauraron wannan kara a gaban majalisar, kamar yadda aka yi a majalisar wakilai. To sai dai a nasu bangaren, ƴan Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawan sun ce sake kiran shaidu tamkar bata lokaci ne, kamata ya saurari muhawara bangarorin biyu kawai sai a yanke hukunci. Sai dai a nasu bangaren ƴan Democrat na ganin idan aka yi hakan shugaba Trump zai ci banza, musamman idan aka yi la'akari da laifukan da suke zarginsa da su, musamman ma na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa, kamar yadda shugaban masu shigar da kara na bangaren ƴan Democrat Adam Schiff ke cewa.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner.
Yace shugaba Trump ya rike daruruwan miliyoyin daloli na tallafin soji da aka ba kawar Amurka domin ta yaki Rasha, don ya samu taimakon wata ƙasa a yunkurinsa na ganin an sake zabansa. Abin da nake nufi a nan shine ya hada kai a yi cuta. A dalilin haka, shugaban ya yi amfani da kujerarsa ta mulki da shi kadai yake da ita, damar da sauran abokanan hamayyarsa ba su da ita, wacce za ta amfane shi a tsarin demokradiyya da ake zabe.
And unavailable to any political opponent to advantage himself in a democratic election.
To sai dai duk da nacin da ƴan Democrat din suka nuna na neman haɗin kan shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell kan a kira shaidu a zaman farko da aka yi a ranar Talata, haka su bata cimma ruwa ba. Abinda shugaban marasa rinjaye a majalisar Chuck Schumer ya ce, matakin zai nuna wa Amurkawa inda ƴan Republican din suka sa gaba.
The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment.
Yace abinda Amurkawa suka fara gani a lokacin da suka bude akwatunan talabijin din su domin kallon wannan zaman shari'a ta tsige shugaba Trump shine yadda sanatoci ƴan Republican suka zabi kin amincewa a yi shari'a sahihiya tare da yin amfani da kwararan hujjoji. Wannan shari'a da aka fara ta tsige shugaba Trump an fara ta a yanayi na rashin tabbas da rashin adalci.
A cloud of unfairness.
Shi dai shugaban masu rinjayen McConnell ya ce babu batun kiran shaidu har sai an kammala muhawarar share fage, ko da yake wasu na ganin mai yiwa ya amince a kira shaidun domin abin da aksarin Amurkawa ke so kenan. Batun kuma da masana irin su Daryl West na cibiyar bincike ta Brookings Institute ke cewa zai isa Amurkawa su yi wa zaman shari'a kallon hadarin kaji idan ba a bi matakan da suka dace ba.
He understands that if it looks like a fake trial.
Yace shi McConnell ya fahimci cewa idan zaman sauraron shari'a ya nuna wata alama da ke nuna cewa babu gaskiya a ciki, hakan ba zai yi wa Amurkawa dadi ba, kuma za su huce fushin su a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Shi yasa ya tsara abin ta yadda za a ba kowane bangare dama ya yi jawabin share fage, a kuma ba sanatoci dama su yi tambayoyi. Amma babu shakka baya so shari'a ta dauki tsawon lokaci sannan a ƙarshe a wanke wanda ake tuhuma da laifi.
But of course he doesn't want the trial to go on indefinitely and he wants there to be an acquittal in the end.
To sai dai duk da irin muhawara da ƴan Democrat din suka yi ta yi a ranakun farko waɗanda suka yi ta bakanta shugaba Trump, mutane kalilan bayanan suka yi tasiri a kansu. Senator Mike Brown ɗan Republican ne a majalisar dattawan.
The main dynamic is going to change is
yace babban sauyin da za a gani shine lokacin da shugaban na Amurka zai kare kansa, saboda har yanzu bamu ji komai daga gare shi ba. Na zaku naga abin da zai faru, kuma irin tawa mahangar tunda ba a ji daga bangaren shi ba, al'amarin zai iya sauyawa. To a ranar Asabar ake sa ran lauyoyin shugaba Trump za su fara nasu jawaban sharar fage, duk da cewa ƴan gani kashenansa irin su Senator Lindsey Graham na zargin ƴan Democrat da yunkurin yin amfani da wannan shari'a domin cimma wani burinsu na siyasa.
When it comes to Donald Trump,
yace a duk lokacin da aka dago batun Donald Trump, ƴan Democrat a shirye suke su ci mutuncin mukamin shugaban ƙasa da nufin cewa suna so su kawar da shi.
In the name of getting him.
Yanzu dai ƴan Democrat na da ragowar kwana guda su kammala gabatar da hujjojin tuhume-tuhumen da suke yi wa Trump, yayin da ake ja'inja kan a bari jami'an fadar White House amince su ba da shaida a gaban majalisar dattawan. Su kuma ƴan Democrat su saka musu da barin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden shi ma ya bayyana domin ba da bahasi. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma niƙo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Goni Manhaja Bulo da Masak daga jihar Borno. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Da Allah ku bani dama in yi wani tsokaci. Haba iyaye mata, ya kamata ku tuna cewa tarbiyyar ƴaƴanku haƙƙi ne da Allah ya dora a wuyanku. Amma kuma da yawa daga cikin iyaye da basu damu da wannan haƙƙin ba, sun bar ƴaƴansu suna talla, suna yawo akan tituna don kuɗin abin duniya. Muna kira ga iyaye mata da su watsi da ɗorawa ƴaƴansu tallace-tallace domin kare mutuncin ƴaƴansu da ma kansu. Sai kuma kuma daga fito daga Abdullahi Muhammad da Mayyama dake jahar Kebbi Nigeria, yace assalamu alaikum bai Hausa. Yace shakka babu bullar annobar cutar lassa da sauran cututtuka a Nigeria abun tsoro ne matuka ta bangaren lafiyar al'ummar kasar mu. Saboda haka ina kira ga masu ruwa da tsaki a fannin lafiya da su yi duk mai yuwa wurin kawo al'umma dauki don magance waɗannan cututtuka. Allah ya kare mu baki daya. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Hamisu Henry Potescom, ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani dama na isar da sakona zuwa ga mai sauraronku, wato Baba Haruna Bajoga, inda gobe Asabar zai angwance. Allah ya bada zaman lafiya wanda suka zo na nesa da na kusa. Allah ya maida kowa gidansa lafiya. Amin summa amin. Kuma BOA Hausa, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya bar zumunci. Nagode.
Madalla gaida Abdulaziz Adli Toro da wasiƙon masu sauraro. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a hukumar lafiyar kasar China ta faɗi cewa an tabbatar mutane 830 sun kamu da cutar coronavirus a faɗin kasar, yayin da akalla mutane 25 suka mutu. A yau Juma'a gwamnatin kasar ta keɓe ƙarin wasu birane, wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya, don daƙile yaduwar cutar ta coronavirus wadda ta bazu zuwa wasu ƙasashen yanzu haka. Aƙalla birane 10 da kuma kusan mutane miliyan 33 aka keɓe a garuruwan Wuhan da Chibi da sauransu, duk a lardin Hubei da ke tsakiyar China. A Amurka, yau Juma'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a majalisar dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a majalisar dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatocin ba akan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace, don wato a tsige Trump daga mukaminsa. Kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba ƙasar Myanmar umarnin ta ɗauki duk matakan da za ta iya ɗauka da kuma suka dace don hana aukuwar duk wani harin kisan ƙare dangi akan musulman Rohingya, ƙabilar da akan dole suka gujewa matsugunansu a daidai lokacin da aka kai wani farmakin soja a shekarar 2017. Wannan matakin da kotu ta ɗauka a jiya Alhamis na zaman mai da martani akan ƙarar da ƙasar Gambia ta shigar akan Myanmar a watan Nuwamban bara, a madadin ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen musulmai guda 57 da ta zargi ƙasar ta Myanmar da saɓa ƙuduran kare a kuwar kisan ƙare dangi na shekarar 1948. Hukumomi a Amurka sun ce an sami wata gagarumar fashewa a wani gini da ke birnin Houston a jihar Texas da safiyar yau Juma'a. An sami rahotannin fashewar tagogi da kuma rushewar wasu gine-gine biyu bayan fashewar. Nan take dai ba a gano musabbabin fashewar ba.
Masu sauraro da takaitattun labaran, muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Maryam Dauda da ta karanto labarai, da kuma Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau PJ, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma a dakace shirin yau da gobe.